zan ji juya ta nan habalan gwena abun dadi ka saga shi ta nan zo ki bani ta nan sai ki juya ta nan habalan gwena abun dadi ka saga shi ta nan
jesuwa
hauka 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 ne akan ki ina ta hauka ne hauka 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 ne zan ki ina ta hauka ne
waka ship gazaki kaman mangoro na shigo kin bude nazo da gongoro mun fara tun kasa mun koma har gado a make you high kaman kin sha ogogoro gaji da sunless a tafa da gogoro jigida mara hannu da awaworo yarinya bini in baki ki gangoro sofofi hakori ya mutu cingoro bani nono fura bana cingoro hauka rukiya ina miki sauka akan ki nake kaman kan sauka jikinki hot girl what she say da kuka
Zan ki juya ta nan habalan gwena abun dadi ka saga shi ta nan zo ki bani ta nan sai ki juya ta nan habalan gwena abun dadi ka saga shi ta nan
jesuwa
hauka 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 ne akan ki ina ta hauka ne hauka 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 ne zan ki ina ta hauka ne
dan fito daga bugatti dan matan da suka zo fa sun fita ti babu mai ta asa anan cosbe a government property to ba fashi tunda na tashi zan toshe miki ido da gilashi to shake biki ba kai go cause accident with the way you take you waka I got that straight antenna kuma tana da karfin network but zan yi some other a wajene koko dai ayishe
a small more zan ki juya ta nan habalan gwena abun dadi ka saga shi ta nan zo ki bani ta nan zan ki juya ta nan habalan gwena abun dadi ka saga shi ta nan
jesuwa
hauka 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 ne akan ki ina ta hauka ne hauka 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 ne zan ki ina ta hauka ne
kake kina pola dependa yo am your gola eh zo ki bani lokacin ki ko yaushe cikin batun ki matan ba wata kamar ki I promise bani ba ta ranki baby give me chance ba ki wallo I like your swag my babe you look your shake boss dance for the boy I like the way you dey rock for the boy five years jamila na gudu give me chance baby zan so da gudu
ki bani ta nan sai ki juya ta nan habalan gwena abun dadi ka saga shi ta nan zo ki bani ta nan sai ki juya ta nan habalan gwena abun dadi ka saga shi ta nan
jesuwa
hauka 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 ne akan ki ina ta hauka ne hauka 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 ne zan ki ina ta hauka ne
ka sala ko daga lalala ka fashe kanku da gararara su san jiki ko da gararara DJ Volo haba garamana hauka sala ko daga lalala ka fashe kanku da gararara su san jiki ko da gararara DJ Volo haba garamana